Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta samu shiga rukunin semi-final a cin gasar Kofin League din Turai bayan da ta samu nasarar doke Southampton 3-1. Idan za a iya tunawa su uku ake fidda ƙungiyar ta Chelsea a zagayen quarter-final, amma a wannan karan Chelsea ta turje sai da ta samu hayewa zuwa semi-final. Nasarar da Chelsea ta samu ya zo mata ne da sakamakon rauni da 'yan wasanta biyu suka ji, Kurt Zuma ɗan wasan baya da Drogba ɗan wasan gaba. Southampton dai ta fara kakar ƙwallon bana da armashi amma daga baya ta sha kashi. Har na baya-bayan da United ta yi mata ci ɗaya mai ban haushi.